أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يا من الله سبحانه وتعالى بوديا ساكي قوم ونرانا تلادي دومين چي غبدا كراتوان مكسابا نا ماكو ماكو نوانا لله من جرما حسن المسلم يومنا ترى قوتا جماد الآخر هجرة من زنزيرا صلى الله عليه وسلم دبو da 441 wanda shi ya daidai da 3 ga watan 2020. Muna wata Allah subhanahu wataala ya muna gaban katar cikin abin da za mu karanta. Sati wanda ya wuce muna cikin addu'a ta 34, du'a'ul hammi wal huzn, addu'o'i wanda suke magana akan irin takura da mutum zai shiga ciki ko wani bakin ciki ko wata damuwa. Sallallahu alaihi wasallama sai karantar da mu azkar wanda mutum zai yi don ya samu sassauci cikin abin da ya same shi. Mun karanta addu'a ta farko a ciki. Addu'a ta biyu, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kiraita ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazn والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزم والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وانا حديثنا صحاب منذ صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه. Kiran yana daga cikin addu'o'in da suke hutar da mutum daga cikin damuwa da kuma wani bakin ciki da ya same shi. Kamar mutum ya ce, ya Allah, ina neman tsari a gare ka daga duk wani bakin ciki wanda ba ya faru ko kuma wani abin da ba bai faru ba. Duk wata damuwa ya Allah ka yaye mini. Wal ajzi wal kasal, kasawa da kuma kasala, rashin kuzari, wal bukhl wal jubn, da kuma rowa da kuma tsoro na mutum ya zama rago wanda bai yi amfani wani abu. Aljubun wa dala'i daini, kuma Allah ina neman tsari a gare ka, nauyi na bashi, mutum ya zama tuya nadi bashin da ya mishi nauyi. To mutum sai nemi tsarin Allah subhanahu wataala game da shi wannan bashi. Yana daga cikin abubuwan da suke tusa ma mutum baƙin ciki kullum idan yana tunawa, to abu ne mai girma a zuciyar shi. Wa ghalabatir rijal, ko kuma mutane a ce sun rinjaye shi. Misali kenan, a ce kai baka da wani katabus, mutane kowa ya ƙarfin ka a kowane bangare. To daga cikin salaf akwai wanda suke cewa, ma daqala al-hammu ad-dayn qalban illa azhaba min al-aqli ma la ya'udu ilayhi. Wasu daga cikin malumai magabata suke cewa, wani bugin ciki bai taba shiga ba zuciya irin na tala na bashi. Misali wani abin ka bashi kuma damuwa ta same ka, suka ce to sai an samu a cikin kwakwalwarka, sai an samu hankalinka ma wani shashi ya gusa daga ciki. Mana kenan, bashi ba karamin abu bane. Shi yasa malumai salaf suke magana akan shi bashi. In dai ba wani dole ba a ce mutum ya zamanto tilas, amma wai don ka ji daɗi ko don ka more ko don ka hau wani abin hawa ko don ka sa wasu kayan sawa, mutum ya je ya bashi. Wannan yakan iya tara ma mutum wani matsala na baƙin ciki a cikin zuciyar shi. Imam al-Kurmani yake cewa, haza du'a'u min jawami'il kalim li'anna anwa'u raza'ili salasa, nafsaniya wa badaniya wa kharijiya. Imam Kurmani yana daga cikin manyan malamai yake bayani a cewa ita wannan addu'ar tana daga cikin jawami'ul kalim annabi sallallahu alaihi wasallama wasa da san shi yace utitu jawami'ul kalim dunkulallun kalmomi masu ma'ana mai yawa sune jawami'ul kalim to wannan adda tana ciki inji imam kurmani saboda yake cewa irin abubuwa wanda za a samu kaga mutum ya shiga cikin kaskanci sai ka samu abu kamar guda uku zaka samu na zuciya daga can cikin ka ne kake ji akwai kuma wanda daga gangan jiki ne akwai kuma wanda abu ne wanda yake kharuji kenan wani abu ne wanda yake waje amma kuma kai abu matsayin ka yana fata maka rai baya dada maka sai ka cewa fal aula bihasabil quwa allati lil insan wa hiya salasa al aqliya wal ghadabiyya wal shahawaniyya فالهم والغزل يتعلق بالعقلية والجبن بالغضب والبخل بالشهوات والعجز والكسل بالبدنية ما لك يدينا مغانا أكان أمك جميل أبند النبي يدنك لا أتشكوان أدار شيشا يتي تنا دكتشكين جوامي الكلم أنك دبي أبند يشا هي الهم دهزل والدك ذاك تعزز دكسل والدك ذاك ساميسو أو بواني وانا سكن شكتشكين zuciyar mutum sai ga wani abu ya takura ka ko da ku za a yi auna ka a ga lafiyar kalau amma kuma ashe daga can ciki baka da lafiya to kaga wannan daga cikin dunkulallun kalmomi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu mi addu'a da su al-ajaz da kasal da bukhul da jubun su kuma wannan dukan kadi bai su zaka sana daga cikin yanayin da mutum a haka zaka samu mutum mai tsoro da na bai da kasala gare shi ko kuma duk abubuwan da yake kasa yake ba mutum bane wanda za a ce jarumi an yi niyyar abu zai yi ga kuma rowa ga kuma tsoro to kaga wanda daga su kuma akan iya samu su haka yanayin mutum za a ce wani mai tsoro ne ko kuma a ce wani ai kasul ne wani kasala gare shi bai da wani kasarkazar to wani daga suna daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya roki Allah ya kare shi ga kuma bashi ga kuma rinjaya a ce mutane sun rinjaye ka wannan duka abubuwa ne wanda mutum ya kamata ya roki Allah madaukakin sarki ya kare shi Allah kare mu mana kenan wannan adda tana daga cikin manyan addu'o'i wanda ya kamata a ce mutum yana yin ta sai da murce dare da rana kowane lokaci saboda mutum ya huta daga cikin kuttu ko kuma wani bakin ciki wanda yake tare da shi du'aul karbi adda'a ta muce wani abu wanda zai bata ma rai kur kata kura to shikenan sai kace amma la sai ka ita wannan addar la ilaha illallah al aliyul halim la ilaha illallah al azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim hadisi ne da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu a cikin hadisin ruwaya ta Imam Muslim yake ƙara cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amrun ay nazala bihi amrun muhimmun aw asabahu gham manzo sallallahu alaihi wasallama in wani abu ya zo mushi a gaggauce wani abu wanda ya bata mushi rai bai dada mushi rai ba to shikenan sai ya ita wannan adda la ilaha illallah al azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كذا سيمتير كرنت وانا فالله سبحانه وتعالى سي يا إمام تن أبن دي يتعالى لشينا كرب فكين تك أبن دي بيداء دام كريبا أدعى تبيو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلي إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وانا أتاك تماثر رمي أمان شنغسكي لأنك أمتين ينا ما هو أتواجه أبنجي كدية دنگ ناشد كنش إيا وش كودا نكبت إلوني لأن الله شيء مكا قباء أكون أبو kuma kana neman rahmar ubangiji subhanahu wataala to irin wani addu'o'i su suke kore ma mutum abin da yake tare da shi wanda yake na wani bakin ciki wanda ya zo mushi. Sai adda ta uku, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Wani kuma hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Sa'ad bin Abi Waqqas. Wani adda kuma shahararriya ce a cikin hadisin, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da'watu zinnun iz da'a biha, yace wannan addu'a ce ta annabin Allah Zinnun Yunus, wa huwa fi batn al-hut, yana can cikin kihi, sai yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin, haka yake ta maimaitawa. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa lam yad'u biha rajulun muslim, lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qad illa stujiba lahu. Annabi sai yace wani mutum namiji bai taba kiran Allah ba da ita wannan addu'ar, to face sai an karba mushi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin, sai mutum yayi ta yawan maimaitawa. A Qur'ani Allah ba mu labari cewa walaula annahu kana min al-musabbihina la labisa fi batnihi ila yawm yub'asun, yace in ba dan yana ita wannan addu'ar ba, yana tasbihi, to da sai Allah ya bar shi a cikin wannan kihi har ya zuwa ranar kiyama. Malaka na addu'a ce muhimmanci kenan, yanda yake cikin wannan takura yayi wannan addu'ar ya huta daga ciki, to haka kai ma idan ka shiga cikin wani matsatsi, wani takura, wani abu wanda dai baka ida gane shi ba, to sai mutum yayi ta yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin, to Allah subhanahu wataala sai ya hudda mutum daga duk wani bala'i wanda ya same shi. Adda ta hudu, Allahu
wala daga nan hadisin mun ce ko nan mishi kiran an kore mata ko har mata ma zai
yi, a duka guda ne. Ai shi ana magana ne akan aglabiya, ko musamman shi a halshen Larabci, in aka samu mata ko da 50 ne, aka samu namiji daya a cikin su, in za a musu magana ana iya musu magana da damiri na namiji, saboda shi wannan namiji yana daga cikin abubuwa na halshen Larabci. Kawai da an yi magana da mace da namiji, to ita ma mace tana ciki. Addu'a ta hudu, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu so biyu. Wannan kuma hadisi ne na sahabiya ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Asma bint Umais radiyallahu ta'ala anha. A farko hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala uallimuki kalimatin taquluhunna inda al-karb. Annabi sai ya ce ma Asma bint Umais, in karantar da ke mana wasu kalmomi wanda zaki faɗe su lokacin da wani abu ya same ki mara kyau, sai ce mata, sai ki ce Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, kenan sai ki ta maimaita wannan. To Allah subhanahu wataala sai ya hutar da ita, mara sai ya hutar da ke daga cikin wannan musibar ta shiga, in kuma namiji ne shi ma haka, sai Allah ya fitar da shi. To dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da Allah guda biyu, malai yace taukidi ne nan, kamar ana karfafa magana ne, ko kuma mutira saki yana nanata girman Ubangiji da matsayin shi, sai ya ce Allahu, amma wannan ba yana karantar ba da akwai masu magana akan zikiri da lafazi kalma guda haka, mutai ce Allahu, to wannan malamai suka ce baya zamantowa zikiri, dole sai ya zamanto abu mai ma'ana. Allahu mi, in ka ce Allahu, to sai suka ce Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a, shine sai malai ya ce wala dalila fi hadha alhadith ala jawaz ifrad ismillahi ta'ala fi dhikr. Malai sai ya ce wannan babu dalili a cikin wannan hadisin, mutum ya cira sunan Allah shi kadai ya zamanto kamar zikiri, mutum ya rika Allah, wannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke yawan yi. Allahu akbar, Allahu subhanahu wa ta'ala, ko Allahu al-aziz gafar, in sunayen shi ne zaka jero, kana iya jero su al-wahhab al-aziz kaza 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 ka kiraye shi, amma kawai Allah kenan, kamar baka ce komai ba. Shine yana daga cikin manyan kurakurai wanda ake yi akan rashin sani. shi ya kamata a ce kamar yadda addanin take Allahu Allahu Rabbi la ushrika bi shi'a mutum a samu a ce da wata jumla ta dan kawani akalla amma a ce shi kadai ne kamar kai magana kuma baka ce ba komai sai mala yace wa hakaza bidun talabin min al munada kana misali in kana Allah Allah to kai baka roki wani abu ba baka nemi wata kariya ba baka yi isti'aza ba baka yi ba komai kai da har yanzu kana Allah 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 neman gafara ne kake yi ko kuma so ne kake Allah ya kare ka ko kuma kene ya kamata dai a ce ka samu wani abu yanzu kamar wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Asma bint Umais Allahu Allahu Rabbi la ushrika bihi shay'a Allah shine ubangiji na bana hada shi da kowa wannan kenan wannan mutum ya ba Allah girman shi ko shine malai ce babu dalili akan wannan akan
ya Allah kuma ya rahman
ya yawa to wannan an yi kira kenan kuma kai kira kenan an samu dida an samu kira ya ya Allah ya al-aziz ya al-ghafar ya al-muhaimin kaza da kaza dai to amma shi kawai gundarin Allah Allah bala sai ya ce wa amma al-hadisu fa inna siyaqahu yadullu ala anna allazi yaduhu musawun bil-kub fa yakunu taqdiruhu ya Allah ya Allah kana wannan Allah wa Allah biyu kamar yana nuna mutumin da ya shiga cikin bakin ciki kana taqdirin shi mala yake shine a ce ya Allah ya Allah kana sai mutum ya kawo wannan to idan mutum yana yawaita ita ma wannan addu'ar Allah subhanahu wataala zai yaye mishi abinda ya same shi na a bakin cikin da ya tare da shi du'a'u liqa'il aduwi wazi sultan
dan gano da wadannan karoli Allah Allah idan mutum zai ce ya Allah ya Allah ya rikata mai ta
je shi wannan addu'ar
ya
data eh wurin haka ne kenan nan kira ne mutum yake kana kana neman agaji na ubangiji subhanahu wataala ya Allah ya Allah
ba kullum kace ma la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah amma kamar lafazin ya Allah ya Allah kadai
eh Allah Allah kadai shine kuskuren ya Allah eh kira ya Allah kenan mutum kira ne kake kamar dai kana cikin kurbu da ya same ka ai wani abu ne mara kyau to kana neman agaji kamar wani abu ya same ka ka nemi agajin wani yayin kana kiran shi dai kamar kana najida ne
amma tun yana yana hararo irin kiran bukatun
yawa ai akwai yanzu kamar istighfari mutum kanka kake ma istighfari amma mi ake cewa irin yanda kake kaskantar da kai kake so ka zama wankekke tsakanin ka da Ubangiji subhanahu wataala to ita wannan sai ta gadar ma da abubuwa da yawa wanda ma wasu baka ma roke su ba amma dai Allah ya tabbatar ko manzo sallallahu alaihi wasallam tarantar da cewa shi ita kalmar ta istighfar tana tabbatar da wannan ko kuma ita wannan ta zunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan mutum yana nuna kenan kai ka zalunci kanka kenan kana neman gafara kuma Allah subhanahu wataala tsarkakekke ne ya Allah na zalunci kai na ka gafarta mini to sai Allah subhanahu wataala ya hudda mutun daga cikin yanayin da ya shiga du'a'u liqa'il aduwi wazi sultan addu'a idan mutun ya hadu da wani wanda yake makiyin shi ko kuma wanda yake sarki misali a ce a samu wani sarki Allah ya kiyaye a ce azzalimi ne yana zalunta talakawan shi ko kuma a samu wani ya takura wa mutane yanda yake ma mutane azaba ko dan washi ko kuma wani barawo ko wani abu dai wanda da kana gani dai makiyinka ne wannan addu'o'in su ne wanda malam zai kawo mana ata tawarku allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim yana wannan sai mutum yayi ta maimaita ta hadisi ne da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari a farko hadisin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annan nabiyya shi abi Musa yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idza khafa qauman qala annabi in yaji tsoron wasu mutane ko zai tunkaro su to sai ya karanta da ita wannan kalma ita wannan addar allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim yana ya Allah subhanahu wataala muna sa ka ya zamanto mana kamar katanga tsakaninka da su tsakaninka tsakaninmu da su kuma ka kare mu daga sharrin to sai mutum ya rika nana ta wannan sai zama so mushi kariya tsakanin shi da wannan abin da yake tsoro ko kuma da wannan shugaban da yake tsoro Allah subhanahu wa ta'ala sai ya same kariya adda ta biyu Allahumma anta abdi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil wannan hadisi ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu nam ko gurbin Allahumma anta abdi kene Allah kai ne kake taimako na mana kai ne abin taimako na ya ubangiji wa anta nasiri taimako agazawa bika ahulu mana kenan ya Allah dalilin ka ne duk wani motsi da nake yi zuwa da zawwa wa bika asulu ya Allah kuma a gare ka ne nake daukan sul kamar shine mutum in ya tashi zuwa ga wani makiyin ubangiji kamar ko wani jihadi zai ko kuma wata fadakarwa ko kuma wani daidai wani sasantawa shine mana wa bika asulu kenan ya Allah madaukakin sarki dalilin ka ne nake tashi game da zuwa ga wajen abakan adawa ko dan sulhu ko kuma dan abin da ya kama da wannan wa bika uqatilu ya Allah kuma mara kenan da taimakon ka ne nake yaki har mu samu nasara to wannan sai mutum ya ta maimaita ta kenan ita wannan tana magana akan musamman abakan gaba اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أقول وبك أصول وبك أقاتل سمتي تميمي تاتا أداة أكو حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونشكم حديثي لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء يزوع تكن shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa qalaha ibrahimu hina ulqiya fi an-nar annabi ibrahim alaihi salam shi ya hudu wannan addar inji manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka jefa shi cikin wuta wa qalahu muhammadun sallallahu alaihi wasallama shi ma manzon mu tsira da amtala tabbata a gare shi ya hudu wannan kalmar hina qala lahu an-nas lokacin da mutane suka ce mushi innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kina annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya hudu wannan lokacin da mutane suke cewa ai wannan wanda za ku yaki da su sun yi karfin ku bayan da za ku yi da su sun yi ku makamai sun yi ku jama'a sun yi ku komi to sai suka karanta wannan kaga da yanayin tsaro da ake musamman kasashen mu na musulmi irin su Niger da Somali su Nigeria da sauransu ya kamata a ce sojojin na tun da kasashen musulmi da ya kamata a ce duk sun san da wannan mana addu'o'i ne wanda za su tseratar da su ko da wani a ce ya yi ka makami ko ya yi ka kaza kuma kake tsoron sharrin shi ya hana ka shakat makarasa yadda za ka yi da shi ya yi ƙarhinka to kai ga sai mutum ya ta karanta irin wannan addu'a to sai Allah ya shiga katanga sai Allah ya sa wata babban katanga tsakaninka da shi kuma Allah zai baka nasara a kan shi to kuma babu adadi ya ce wani ko 70 ko so 70 ko sai kaza mutum zai kai ka iya rayuwar shi iya gulgula yadda ka iya ko ga kana cikin hira kai kuma ka fasa can kai harkokinka ko kai aiki ko sana'a ko wani kuma ka zo ka ci gaba kene ya zama to kamar a rayuwarka amma ba ce ba ko sai kai dubu kaza ko adadi kaza to da wuri da adadi da irin wannan abubuwa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake kayyadewa in bai kayyade ba to babu wanda zai kayyade sallallahu alaihi wasallam kun ga wajen istighfari ai wajen addu'o'i da makaranta na bayan sallah 33 sallallahu alaihi wasallama shi ya kayyade cewa ga adadi kaza zai to wannan shine sunna to wani ba zai ci bai ce ya ƙara ko kuma a ce a rage to kuma irin wannan wanda aka barta kowa bude to kuma babu wanda zai ce kaza kawai sai mutum ya yi ta yi ba ma so ka ilga su ka yi ta yi kawai kuma dubu nawa ne sai mutum ya yi ta yi har Allah ba shi kariya hasbunallahu wa ni'mal wakeel tare daga cikin manyan addu'o'i wanda Allah subhanahu wata'ala yake kare bayan shi game da duk wani abin da kake tsoro ko yake karhinka ko aka zalunce ka ko ake nema a zalunce ka a gaba sai kai tayinta hasbunallahu wa ni'mal wakeel du'a man khafa zulma sultan hadar mutumin da yaji tsoron zaluncin na wani mai iko kana ganin kawai ba makawa tunda sanda iko a hannun shi zai zalunce ka to sallallahu alaihi wasallam sai karantar da mu sai mutum ya wannan zikirin Allahumma rabbas samawati as-sab'a wa rabbal 'arshil 'azim kun li jaran min fulan bin fulan wa ahzabihi min khala'ikika an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thana'uk wa la ilaha illa ant sai mutiyar ta karanta ita wannan adda sai Allah malakin sarki ya shiga tsakanin su da shi Allahumma rabbas samawati as-sab'a wa rabbul 'arshil 'azim agwannan mutiyar yana girma ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin irin abubuwa na rububiyyar shi da sufofin shi wanda suke sunayen shi manya kulli jaran min fulani bil fulani ya Allah ka zamanto kai ne mana abun kariya na daga wani dan wani dan sai kana iya kiran sunan shi shugaba wani wani ya Allah ka shiga tsakani na da shi shine mana kulli jaran kuma kalmatu jiwar alarab alarabci kahin musulunci ma wani abu ne wanda yake da muhimmancin gaske kuma yake da ma'ana wanda take ta kariya ta ƙarshe misali lokacin larabawa ana harakar kabilu ne kabila wane kabila wane su suke zama gari kaza wannan ko da za a yaƙe yaƙe to an misali a ce a cikin kabila guda wani ya dauko wani yace wannan na dauko shi yana cikin jiwariki na to babu wanda ya sai ta bashi in mutum ya taba shi dan shi kadai ana iya yaƙi kamar ya shiga cikin kariyar su kenan nan kamar mutum yana roƙon Allah madaukakin sarki ya sa shi cikin kariyar shi duk wanda ya taba ka to kamar ya taba yaki ga Allah wanda ya ka maka hari ko kuma ya zalunce ka kenan kamar ya zalunci ubangiji subhanahu wataala kaga wannan kuma ba za ta yi ba to saboda haka kenan shine kulli jaran min fulan bin fulan wa ahzabihi da kuma rundunorin shi jama'ar shi kenan wanda yake da ƙarfi da su min khala'ikika daga cikin bayinka waɗannan an yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha a ce wani su ya sa mini hannu ya bige ni ko kuma wani abin da bai dace ba ko ketar iyaka wajen zalunci to ya Allah ka shiga tsakanina da su azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa anta ya Allah duk wanda yake mana cikin jiwarkinka to mabuwayi ne babu wanda isa ya kaskantar da shi mana kenan qawiyyun wa jalla sana'uka ya Allah kuma yabanka ya girmama babu abun bauta da gaskiya sai kai to sai mutum ya karanta wannan sai Allah subhanahu wataala ya kare shi da shi wannan mai ikon da yake tsoro adda ta biyu ko kuma mutum yayi wannan Allahu akbar Allahu a'azzu min khalqihi jami'a Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdharu أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله غيرك ثلاث مرات kina wannan ita kaga sai mutum ya soho haka ne ita wannan da riwayar ta da adadin ta wannan asar ne daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kenan ba hadisi bane mai marfu'i asar ne aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas sai mutum ya karanta wannan sai ya soho to Allah subhanahu wataala sai ya kare shi da shi wannan mai ikon da yake tsoro du'a'u 'ala al-'adu adda kuma wanda zaka yi ga wanda yake mana makiyinka yana so sai ga bayanka sai yana so yana zalimtarka to wannan kuma shi ba adda da zaka mishi shine malaika adda wannan manzo sallallahu alaihi wasallama اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الاحزاب اللهم اهزهم وزلزلهم mana kenan sai mutun ya karanta ita wannan addu'a kenan kafin ma in yaki ne za a yi minene za a yi daman tunda ka san makiyinka ne ko ko makiyanka ne to sai ka karanta musu wannan addu'a wannan hadisi ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu ta'ala anhu kenan sai ce ya Allah wanda ya sabkar da littawai wanda yake mai gaugawa hisabi wannan kenan duk yana daga cikin ladabi wanda muka saba bayani su can baya na adda shi ya gabatar sunayen ubangiji ko kuma wani rubutu aiki na ubangiji subhanahu wataala in yaso kuma sai mutum ya roki adda adda yake so ihzim al ahzab ma'ana ya Allah ka wargaza wannan taro nasu Allahumma ahzihim ya Allah ka warka tarwatsa su wa zalzilhum mana ka girgiza ƙasa a ƙasa su kamar su zilzal kamar su girgiza ƙasa mana kenan ka tsoratar da su to wannan sai mutum ya takaranta ma ya qulu man khafa qauman wasu jama'a wasu tawaga ka ji tsoron su to sai ka ce musu Allahumma kafinihim bima shi'it wannan ita ce addu'a da zaka yi wannan kuma akwai wani hadisi mai tsawo wanda Imamu Nawawi ya kawo shi ai wanda ake magana kan qissatul gulam to wannan hadisi ne na Suhaib ibn Sinan Abu Yahya ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu yace wa hadha du'a jaa fi qissatul gulam war-rahib al-mashhur akwai ta qissa shahararriya da wani boka da wani dan yaro shi yaro in aka tura baban shi yana wajen sarki yana so baban shi yana so shi ya ci gadar shi mana mai dan diba ne ko kuma ce malam ne a wajen sarki amma yana so idan ya rasu dan shi zamanto shi ya gaje shi to sai tura yaron wajen wani babba boka wanda zai karantar da shi to shi kuma yaro kullun ai a tura shi yana zuwa can sai ya ga wani malam mana cikakken malami na Allah rahib wanda ke bauta Allah sosai in aka tura shi ya je ya koyi sirri sai ya kwana sai ya je wajen wancan malam yana karanta addini har ya san ubangiji ya san addini to shikenan kuma a lokacin da sarki da wanda suke tare da shi ba sa so a san Allah shi kadai sai kuma aka sanar da cewa yaro ya san Allah ya aka sani sai wata babbar dabba ta zo ta kare hanya ana mutane suna so su wuce misali ko wani zaki ko abin da ya kama da shi aka rasa ya ne za a yi a kashe wannan dabba shikenan yaro sai ya dauko yace ya Allah ya ka gwada mini in addinin malam shine gaskiya ko kuma wancan boka wanne ne mai gaskiya a cikin su a kashe wannan dabban mutane su wuce ya Allah in dai malam shine mai gaskiya kawai da ya halwa sai dabba ta mutu sai mutane suka watsi to shikenan ana aka samu wasu suka yi imani sai aka kai wa sarki labari cewa ga abin da yaron ne yayi aka kira wa yaro wa ya karantar da kai to shi malamin shi dama ya jame kunni yace to wani abu ya fara kai babba in aka neme ka kakkace ni to yaro aka dauke shi wa ya koya maka aina ka san wannan ya kyale shi sai sarki yace to a dauke shi aje can cikin ruwa a jefa shi aka dauke shi sai da aka je tsakar teku sai ya karanta ita wannan adda Allahumma kafinihim bima shi'it kawai sai gaba ɗaya ruwa ya cinye su yaro ya fito ya dawo aka ce a to sai sarki kuma ya ce a mai a kai shi can saman dutse can kololuwa inda dai da an jeho shi ya mutu suna da rike da shi ana zuwa can sama ya hudi ta wannan arda duka sai suka mutu shi ya dawo to ya ce ma sarki ba zaka kashe ni ba sai dai ka tara mutane na gari gaba daya ka ce bismillahir rabbil gulam ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro to shikenan a lokacin ne eh za ka iya kashe amma in dai ba haka ba to babu wani hanya wanda za a yi yana tare da ubangiji yayi haka nan yaro ya mutu kuma mutane suka musulmi gaba ɗayan su hikima ta ubangiji subhanahu wataala kenan wannan ba karamar adda bace duk lokacin da mutum yayi tsoron wasu jama'a ko kai tsoron wani ko da ba jama'a ba ko da mutum ne guda ɗaya tal zai cutar da kai, zai zalunce ka da dukiyarka ko da kai karan kanka ko da iyalinka ko kasarka ko gidan ko ungoku, bana sai ka karanta ita wannan addu'a. Sai Allah subhanahu wataala ya kare ka game da sharrin shi. Du'a'u man asabahu shakk fil iman, wanda shakku ya same shi a cikin imani. Kaga kana zaune, shaytani yana yakan iya zawa ya rika raya maka ne ne ubangiji wai don me kake sallah, me zaka samu, ya za a yi abu kaza, hesse ta raya maka abubuwan da bai dace ba. To sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji shakku game da imaninka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kina yasta'izu billah. Wannan a'udhu ita ce mutum zai yi, mana kenan abinda nan da shaytan yake hodi a zuciyarka ba haka bane, ka kori shaytan. Yantahi amma shakka fihi, abu na biyu kuma wannan shakkun da kake ya kamata ka fasa shi, ka bar shi kwata kwata. In shaytan ya sa maka ka fitar da shi, kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya sake sama kuma kai ma ka sake huddawa, haka za ku ta yi. Wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abi Huraira. Addu'a ta biyu sai mutum ya ce amantu billahi wa rasuli, na yi imani da Allah da manzon shi. Kana shi shaytan so ne yake sa maka shakku game da imani, kuma abubuwa da yawa zai rika sa maka, me yasa aka yi kaza, me yasa aka yi kaza, har ƙarshe ya je ce ma wai wane ne ubangijin, a waina yake, ya ne ya kake bautawa abinda baka gani baka ji ba, irin yadda ɗan masu falsafa suke. To kaga a ƙarshe shaytan ne zai kai ka zuwa ga wannan. To da kaga ya kama hanya da kai, sai ka fasa wannan tunani, sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kuma ka ce amantu billahi wa rasulihi. Wal hadisi bi tamamihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ya ta shaytan ahadukum fa yaqul man khalaqa kaza man khalaqa kaza. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shaytan yana zo ma wani daga cikin ku sai cewa wa halicci wani, mi wa halicci kaza, mi ya halicci kaza, hatta yaqula man khalaqa rabbuk, har sai ya zo ya ce maka wai ubangiji ma wa ya halicce shi. Kana shaytan zai rika raya maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa iza balagahu falyasta'iz billahi, to in dai mutum ya kai shaytan ya kai shi zuwa ga wannan, to ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to wannan shi kadai ne abin da zai huta ka, in ba haka ba zai sa mutum zai kai shi ya baro shi. A cikin wani hadisin daban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa la yazalu nasu yatasaluna hatta yuqal, mutane ba za su fushe ba suna ta tambaya ya aka yi kaza, ya aka yi kaza. Sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haza khalaqullah khalq wa kuma haza khaliqun khalaqal khalq faman khalaqa Allah, sai ya ce ai wannan ubangiji ne shi ya halicci komai da kowa. To sai kuma har shaytan sai ya raya ma ta tushe ma, to ubangiji shi kuma wa halicce shi. To kaga anan shaytan ya kai ka inda tunani mara kyau. فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله وفي رواية ورسوله. إن متي يجي إيرو وانا أبو بوان شهدان يازو إلى ساما وهي حالة كذا وهي حالة كذا تو هاي كيما زواك وبنجي سبحانه وتعالى تو أنا سيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كهاسة تنانو وانا سيكما كتي آمنت بالله حكا كده إن كي يائسا وتا رواية كما آمنت بالله ورسوله. Addu'a ta hudu ya yaqra'u qawluhu ta'ala huwa al-awwal wal-akhir waz-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Yana kowatar riwaya ta Abi Dawud, Imam Albani inda ya hassana shi hadisin. In mutum ya ji irin wannan tunanin, kenan yana zuwa ya ce ma menene kaza, menene kaza, sai ka karanta wadan Allah mara sarki huwa al-awwal wal-akhir waz-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim, wannan sifa ubangiji ce subhanahu wa ta'ala. Farko ƙarshe shi ne ba a bayyane shi ne ɓoyayye, kuma bi kulli shay'in 'alim, Allah masani ne da dukkan komai. Kenan ka turmuza hanji shaytan, mana kenan ka sa shaytan ka ture tunanin shi, ka kawo tunani wanda baya so kai shi shaytan, saboda baya so ka samu ka tsaya akan imani. Wannan shi ma asar ne daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, du'a'u qada'u ad-dayn, wanda da mutum bashi ya lullube shi ya kasa gaba ya kasa baya, sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da mu sai mutun ya karanta Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghnini fadlika amman siwak sai mutun ya tabbatawa ya ta karantawa bi iznillahi Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi zai bude mishi hanya da zai biya wannan bashi wanda yazo ya mishi katutu a farkon hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ai hadisi yake cewa anna mukatiban jaa aliyan fa qala inni ajistu an muka'an kitabati fa inni qala ali radiyallahu anhu ala wa allimu kalimatin allamahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law kana alayka mislu jabali sirin dainan addahu allahu ank ali ibn abi talib wani yazo mishi yace bawa ne akwai abin da yake cewa mukataba shine bawa ya ce wa mai gidan shi zan hunshi kaina zai rika zuba kudi yana zubawa yana zubawa radda yi da biya kenan ya zama da to wani da shi da mai gidan shi suka yi haka yana ya kasa shine sai zo nan Ali ibn Abi Talib sai yake cewa mun yi da mai gidana zan biya shi in hunshi kaina amma kuma na kasa to shine Ali ibn Abi Talib sai yace mishi to in sanar da kai mana wasu kalmomi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni su yace inda kana da wani bashi wanda ya kai kaman wani jabal sir kaman wani wani dutse ne babba sananne ne a can diyar tayi wasu kabila ce daga cikin kabilolin larabawa in ya kai girman dutse babba addahu Allahu anka sai ke cewa sai Allah ya biya ya hore maka hanyar da zaka biya bashin wannan to shine qala sai yace mishi qul allahumma kfini bi halalika na haramik wa qnini bi fadlika amman siwak kenan ya Allah ka kare ni daga haram daga halak kan wada haramu ya Allah kuma ka wadatar da ni daga fadalanka kau wanda ba kai ba ma'ana kenan ya Allah na wadata da kai kadai to Allah subhanahu wataala idan kana yawaita wannan sai hore maka hanyar da zaka biya bashin da yake kanka adda ta biyu kenan idan ta biya bashi Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazm wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubn wa dala'id dayni wa ghalabati ar-rijal wannan muta ta yanzu ba da jimawa kenan mutum sai karanta ita ma wannan adda idan can mahallin shahid a wajen ta shine min alhammi wal hazni anan kuma mahallin shahid a wajen ta shine wa dala'id dayni wa ghalabati ar-rijal mara kai idan mutum yana yawaita yi Allah subhanahu wataala sai karbi addu'a shi sai bude mishi hanyoyi sai samu ya biya ya wannan bashi da yake kanshi ba karamin abu bane malume magabata sosai sun tsoratar akan mutum ya zamanto maciyin bashi kaga dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kowace rai idan mutum ya mutu tana rataye sai an biya mata bashi kenan dan wannan kadai ya kamata a ce mutum in dai ba zama dole ba kuma sai kaga mutum bakka da nauyi a gaban wanda yake binka bashi bakka da ta magana duk maganar da ya wadi ma ko da ba gaskiya bane kana cewa gaskiya ne saboda akwai wani tsoro nashi a cikin zuciyarka kamar maganar da muka karanta yanzu ta wuce in bashin ma yama yawa yama yawa kamar yadda salaf suke cewa daga cikin tunaninka sai an samu wani abu ya gusa tana yawa kai ta rafkanuwa a sallah to tunanin ya za ka biya shi ya za ka yi kaza musamman kuma Allah ya kiyaye mutumin da zai gama wannan da wannan a wannan garin a wannan unguwar to kaga wannan ba karamin matsala bace in dai ba dole ba ya kamata mutum ya sha hama kanshi lafiya game da bashi gaskiya din dai to anan bashin nan sun kasar rabu zaci bashin da mutum ya san zai iya biya irin kamar ma'aikacin gwamnati ko kuma wadan kasuwa dan kwangila kudaden shi suna nan ana jira ne su huto amma dai misali mutumin da ya san da wuya hada kudin mota yaje ci bashin yazo ya biya kaga wannan akwai matsala shi wanda zai ci bashin shine ya kamata a ce tsaya diba yayi tsinkayen abin da zai zo gaba amma in dai haka kawai don jin daɗi ka more to gaskiya abin da zaka samu na nafsiya zuciyarka tsakaninka da wannan mai binka bashi nan zaka daga komai shi karshen ta ma titin shi ma ba za ka fasa bi to wannan jin dadin da ka gaba daya sai ya shahe sai ya zama tuma kamar baka ji dadin ba ko ka sai motar ma kana karkarwa a ciki idan ka ganshi
wanda yake sanawa sai Allah mishi garabta ya kare zai ji ki bashi mun zo sanarwa
eh sosai wannan yana daga cikin mayyamai larurori ma gore daga ciki ya iya kasuwanci ba fara bane zai gore daga ciki su waɗannan sallallahu alaihi wasallam wa ya karantar da mu musamman hadisi na zamantakewa mai kudi wanda ko dan kasuwa wanda ya samu karai ta tala arziki inda za a ce shara musulunci ake akwai baitul mal akwai abubuwa na taimakekeniya ne da gobe a addinance to su waɗannan suna daga cikin hurhurkon wanda ake agaza ma sallallahu alaihi wasallam ya ce a ji tausayin su irin waɗannan mutum ya rike kudi kuma daga baya zama babu ba karamin jarabawa ba ce wannan abubuwan duka musulunci ya tsara mana su du'a'u waswasati fi salati wal qira'a idan mutum yana sallah sai shaidan ya zo ya ga saka lissani iri iri ya ce ma kaza ya saka kaza ya kai kaza kana zamanin kawai kana sallah zai iya ta yawo da kai a duniya kai gabas wajen Saudiya ka dawo ka koma wajen su horan shi yamma ka koma wajen su Ingila ko ina yana ta yawo da kwakwalwarka kai kuma kana cikin sallah ko kuma a cikin sallah kawai kai rukui ya ce ma a ba kai ba rukui kai raka'a biyu ya rika cin raka'a dai kai abubuwa dai gasu nan ya rikita maka sallah ya bata maka ita fi salati wal qira'a ko kuma ya zamanto karatun da kake yi shaidan yana iya zowa ya shiga ciki kaga mutun gangaram hafizin qur'ani tacacce amma wata ne zo kama sai shaidan ya zo shiga ciki ya kama aya yana ta kurakure yana ta tsallakuwa to duka sana daga cikin abubuwan da shaidan yake ma mutun ba dan komai dai ya rage mishi ladan sallah sallallahu alaihi wasallam sai karantar da mu kina idan mutun ya samu wannan waswasi na cikin sallah ko kuma ka ja aya ta kasa zuwa ka sake jayowa ka kasan karatun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wadkhul ala yasarika salasan kai a'udhiya kuma sai ka toha so can baya ma mun karanta ita wannan addu'a mun karanta ta ne wajen lokacin da mutum yake barci ne ko wajen mahulki wanda yake mara kyau to kenan sai mutum ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka toha wajen hagunkinka dan shi shaidan a wajen hagu yake tunda dama wajen kayan kirki ne mafi yawa bai cika zuwa wajen dama ba sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko dai daga cikin yana tohawa wajen hannun shi da hagu to sai ga wannan waswasi ya huta da shi wannan kuma ana a cikin sallar ne mutum zai haka mara kenan kana cikin karatu waswasi yema yawa sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka toha har su uku kuma sai ka ci gaba da sallata ko kuma karatun da kake yi a hadisin wanda yake hadaja ta Usman bin Abi al-As yake cewa ya rasulullahi inna shaitana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya wani sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam Usman bin Abi al-As ya kawo ƙara yace shaidan ya zo ya shiga tsakanina da sallata da kanar karatuna kawai kenan yaji ko ya bata mushi sallah ya bata mushi karatu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mushi zaka shaitan yuqal lahu khanzab ai wannan wani shaidani ne wanda sunan shi khanzab shine yake zawa yana bata mutane sallah sallallahu alaihi wasallam kaga sai da kirai sunan shi yace fa iza ahsastahu wa ta'awwazu billahi minhu yace in kaji kamar yazo yana so ya saka waswasi to kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wadkhul ala yasarika salasan sai ka toha wajen hagunkinka so uku to kaga wannan in dai mutum ya haka sai da sallar shi ta dawo amma na hayacin shi ya dawo a sallah musamman yayin da muke da yanzu irin abubuwa na hidimomi sun yawa in aka shiga sallah shine yana warta kai ma kana warta haka za ya gama a ƙarshe ma da yawa daga cikin mu wani zai huta ma bai san ba ya ne ake shi dai riba shi dai da yake bayan liman da yake in ana kabbara yana ana zuwa har dai a ce assalamu alaikum a ce masha Allah ya gama lahiya ne amma da shi kadai ne to abin da zai yana da yawa ba
irin wannan wanda bai ya hankalin shi bai kalle wa a'ida sallah amma Allah da shi bai zai bar sauraron
abin zuwa guda sallallahu alaihi wasallam karantar da mu yace akwai wanda zai sallah daga lada 10 wani yana da 1 cikin 10 wani 2 cikin 10 3 cikin 10 4 cikin haka za a riga hawa za a riga hawa har a je wanda yake da 10 cikin 10 to kuma babban abin da yake ba mutum ladan sallah shine khushu'i shi kuma idan aka samu khushu'i babu zancen waswasi babu shi ko kuma tunanin duniya kana fa farid qabl qalbaka min ad-dunya wa ma fiha kamar yadda malamin fiqh suke cewa ka wuhintar da zuciyarka ka hudda duniya a ciki ka hudda komai sai ka sa Allah a gaban ka dan lokaci ne kankane dan haka ya kamata mutum ya yana dokan gari gode da gaske kana fadan malam wadkhul ala yasarika annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka toha suhu yace inna ma amru bil yasar umira bil yasar لان الشيطان ياتي من قبل اليسار yace an cire a toha wajen hagu saboda shedan shi kullun wajen hagu yake لان القلب اقرب الى اليسار yace kuma haka zuciya ta yi kusa da hagu tana daga nan wajen wala yuqsad ash-shaytan ila al-qalb shi kuma shedan babu inda yake zuwa ya kama hari sai zuciya sauran abubuwa duka sodiya bai da alaka da su Imam an-Nawawi Allah jiran shi rahama sai yake ja fi hadal hadisi istihbab at-ta'awuz min ash-shaytani inda wada inda waswasatihi ma at-taful ala al-yasar salasan yace akwai mustahabbanci Imam an-Nawawi Allah ya sarama wannan hadisin yana karantar da mu mustahabi ne mutum ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya toha wajen hagunkin shi so uku indai da yaji waswasi na shaitan yana so ya bata mu sallah ko yana da sai mu daktar da abinda muke dai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure da Allah ya gafarta mana subhanahu wataala kamar yadda
mutane masu sha'awa abin zuci da
ba karamin matsala ba ce wannan
insha Allah zai iya zama haram kaza mu ko kuma
eh to a abu ne dai wanda bai dace ba bai iya zama haram shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam komi abu na kirki da hagu da dama yake shi kawai shiga ban daki huta daga masallaci kamar yadda mun karanta wannan shi duniya ba kuma bace duk umara kyau sallallahu alaihi wasallam sai ya hagu
sabida wata video ce na gani da gangara da larabawan da suke sawa haka akai kwatanta da kaman idan kana shan abin sha ko abinci hannu hagu kaman shedan yake domin cikin
abin da kake sha kana tare da shi tabbas
bismillah
abincin da zaka ci ma tare da ku ci babu albarka babu koshi kenan ba zance haramci ladabi ne na musulmi wanda musulmi ke karantar da shi wanda duk musulmi haka ya kamata ya kasance Allah ya gatar da mu.